This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Hawwa Sharif ce tare da Sarfila Hashim da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Asabar 31 ga watan Agusta shekarar 2024. Kafin a ji abubuwan da muke tafa da su, ga Sarfila da kanin labarai.
Hukumomi a Najeriya sun ce an shafa makonni ana ambaliyar ruwa ta kashe mutane kusan 200 a fadin kasar. Wani farmakin haɗin gwiwa da karan Amurka da Iraki sace ya kashe ɗan ƙungiyar ISIS 15 a yammacin Iraki. Haka kuma da an cewa yau Asabar, rundunar sojin Isra'ila ta ce ta kashe wasu Falastina biyu cikin dare lokacin da suke shirin kai hare-haren bombai a yammacin gaɓa kudin Jordan ta mamaye.
Kanun labaran kenan. A bangaren rahotannin muna tafi da rahoto kan ziyarar da babban hafsan harsoshin Najeriya ya kai wata kwaranta na Jamhuriyar Nijar.
Dangantakar ta wuce yadda ake tunani. Najeriya da Nijar yanzu suna cikin matsalar wato ƴan ta'adda wanda kuma suna da ƙarfi kuma suna wato girgiza su.
Har ila yau a dangane da wannan batu na ziyarar da shugaban sojin Najeriya Christopher Musa ya kai Nijar, mun ji ta bakin wani mai sharhi a ƙasar.
Kun san ƙasar Najeriya da ƙasar Nijar ana iya a ce ɗan juma ne da ɗan jume.
Sai a kasance da mu a cikin shirin domin jin waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafe. Kamar kowace rana Asibiti, yamma muna tafe da shirin A Dawo Lafiya tare da Baba Yakubu Makeri. To amma duk sai bayan an saurari kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya. Hukumomi a Najeriya sun ce an shafa makonni ana ambaliyar ruwa ta kashe mutane kusan 200 a fadin kasar. Hukumar kula da bala'o'i ta Najeriya ta bayyana a cikin wata sanarwa da ta fitar na Juma'a cewa ambaliyar ruwan ta kuma lalata gonaki hekta 107,000, lamarin da ke ƙara yin barazana ga samar da abinci musamman a yankin Arewa mai fama da bala'in. Najeriya na samun ambaliyar ruwa a kowace shekara saboda rashin bin ƙa'idojin muhalli da kuma rashin isassun kayayyakin more rayuwa. Hukumomin kasar sun yi gargaɗin cewa ambaliyar na iya yin muni cikin makonni masu zuwa, tare da bada umarnin kwashe mutane cikin gaggawa a wasu wurare da dama. Wani farmakin haɗin gwiwa da karan Amurka da Iraki sace ya kashe ƴan ƙungiyar ISIS 15 a yammacin Iraki, yayin da sojojin Amurka 7 suka samu raunuka a yayin farmakin, in ji babban kwamandan Amurka CENTCOM a jiya Juma'a. An kai harin ne da safiyar ranar Alhamis, wanda ya sanadin mutuwar ƴan ta'addar ISIS 15 ba tare da wata alama da aka samu ta asarar fararen hula ba, in ji CENTCOM a dandalin sada zumunta na X. Ta ce ƴan ƙungiyar ISIS na da makamai da yawa da gurnati da kuma nakiyoyin ƙunar bakin wake, kuma sojojin Iraki na ci gaba da karɓe wuraren da aka kai farmakin, tare da bayyana cewa an kai harin ne a yammacin Iraki. Wani jami'in tsaro ya ce sojojin Amurka 5 ne suka jikkata yayin farmakin, yayin da wasu 2 suka har suka jikkata. An kwashe ɗaya daga cikin waɗanda suka jikkata domin yi musu magani, kamar yadda ɗaya daga cikin ma'aikatan da suka samu rauni ya bayyana. Jami'in ya ce dukkaninsu 7 suna cikin kwanciyar hankali. Yau Asabar, rundunar sojojin Isra'ila ta ce an kashe wasu Falastina biyu cikin dare a lokacin da suke shirin kai hare-haren bombai a yammacin gaɓar kogin Jordan ta mamaye, inda wani farmakin da Isra'ila ta kai ya shiga kwana na 4. Ƙungiyar Hamas ta Falastina, wacce harin da ba a taɓa ganin irinsa ba ranar 7 ga watan Oktoba a kudancin Isra'ila, ya haddasa yakin Gaza, ta fitar da wata sanarwa inda ta yaba da harin da aka kai a kudancin gaɓar kogin Jordan, inda ta ce ya zo ne a wani lokaci mai muhimmanci da sojojin Isra'ila suka matsa lamba tare da kai farmaki a arewacin yankin. Kawancen Hamas da ƙungiyar jihadin Islama ta Falastina, wadda ke da ƙarfi a arewacin gaɓar kogin Jordan, ta kuma ce tana taya murna ga waɗanda suka kai harin da ta kira harin haɗin gwiwa. Sojojin Isra'ila sun bayyana fashewar wata mota a gidan mai da ke yankin Gush Etzion a matsayin yunƙurin tayar da mamaye da wani ɗan ta'adda a cikin mota, wanda daga baya ya mutu.
An jima kadan Sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu je ga rahotonmu na farko da zai kama birnin tarayyar Najeriya wato Abuja. Inda biyo bayan ziyarar da babban harsan harsoshin Najeriya ya kai wa takwarorsa na jamhuriyar Niger. Biyo bayan sukurkurcewar alaka tsakanin kasashen biyu da juyin mulkin Niger din ya haddasa. Inda wasu ke buga tambaya da cewa shin wannan ziyara kuwa ta wadatar? Daga Abuja ga Hassan Maina Kane da ƙarin bayani.
Alaka dai tsakanin Najeriya da Niger ta yi tsami, banda Najeriya wacce ke jagorancin ECOWAS ko kuma sai yawo ta jagoranci kakabawa Niger jerin takunkuman iri-iri da ma katse mata wutar lantarki har ma da barazanar amfani da karfin soji. Biyo bayan jin mulkin da sojojin Niger suka yi, al'amarin da har zukan Niger har ma da makwabtanta a yankin Sahel wato Mali da Burkina suka ja kamarar cewar hari akan Niger tamkar hari ne akan dukkanin su kuma za su taya Niger yaki. To sai dai kuma a wani abu na mai kama da FIFA iya koma baya. ECOWAS da Najeriya bisa ga dukkan alamu sun yi nadamar wannan azarbabi da suka yi wa jamhuriyar Niger. Domin daga bisani Najeriya ta dage takunkuman iri-iri da ta kakabawa Niger din, ta maida mata da wutar lantarki, sannan sai ga uwa uba ziyarar danna kirji da jagoran sojojin kasar Christopher Musa ya kai a jamhuriyar Niger a wannan mako mai karewa domin neman gyara alaka tsakanin Najeriya da Niger. Shin wannan ziyara na jagoran sojojin Najeriya ta wadatar ko akwai mataki na gaba? Dr. Umar Abdo masanin tsaro ne da ya koyar a kolejin horar da hafsoshin sojojin Najeriya wato ND.
Wannan ziyarar nan na harsoshin soja shi kadai bai kai ba, ya soma ne, amma ya kamata mu ga ko shugaba Tinubu ya je ko kuma shi shugaban Niger ya dawo Najeriya, saboda a maida Niger da Burkina Faso da Mali cikin ECOWAS. Wannan shi ne zai gyara dangantaka tsakanin mu dukkan mu 'yan West Africa.
A cewar masanin kimiyyar siyasa a Jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk, na ganin wannan ziyara da aka yi wa sojojin Niger mataki ne mai kyau.
Ai duk wani wanda ya ce zai iya kawo matsala tsakanin Najeriya da Niger wato bai kamata a ce dan ma wato Afirka ta yamma bane, kuma dan Afirka ne. To dangantakar ta wuce yanda ake tunani. Najeriya da Niger yanzu suna cikin matsalar wato 'yan ta'adda, wanda kuma suna da ƙarfi kuma suna wato girgiza su. A irin wannan yanayi kowace irin gwamnati ce neman taimakon ta za a yi, saboda idan dan ta'adda ya samu mafaka kuma a ƙasa mai yanci ya fare maka barna, to barnar sai ta fi yanda duk ake tunani. To dole su nemi taimakon juna akan wannan. Ina ganin dalilin da yasa fahimtar haka ta zo, yanzu Najeriya take ta ƙoƙarin gyara mu'amala tsakanin ta da Niger.
Dr. Umar Ardo yace tun da farko ma inda an yi aiki da lura da bai kamata duk wannan kwamacala ya faru ba.
Ina kira ga gwamnatin tarayya ta sake lale ta tabbatar kan cewa ba wai kawai sun dawo ECOWAS ba, an maida dangantakar mu kamar yadda yake, kamar yadda ake da kamun sojoji su take over a Niger. Kar ka manta har yakin basasar Najeriya, Niger ta goyi bayan mu, babu kasan da bata mana zabon kasa ba sai Niger.
Dr. Umar Ardo. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To madalla a gaida Hassan Maina Kaina da wannan rahoto. Masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga Sarfili ya sake shigowa da ci gaban labaran duniya.
Yau Asabar, umarnin dakatar da aikin dangalin sada zumunta na Elon Musk X a Brazil ya fara aiki bayan da wani alkalin kotun koli ya bayar da umarnin dakatar da shi a cewar AFP. A ranar Juma'a ne alkalin kotun Brazil Alexandre Moraes ya ba da umarnin dakatar da dandalin bayan shafa tsawon watanni ana takun saka da hamshakin attajirin kan ya labaran ƙarya a babbar ƙasar da ke kudancin Amurka. Moraes ya yanke hukuncin ne bayan Musk ya ƙi bin umarnin naɗa sabon wakilin shari'a na kamfanin. Da sanyin safe yau Asabar ba a samu damar yin wani amfani da X ba, wanda aka fi sani da Twitter ga wasu masu amfani da ita a kudancin Amurka, waɗanda aka gabatar musu da saƙon neman sake ɗaura manhajar ba tare da samun nasarar shiga ba. Ƙasar China ta zargi wani jirgin ruwa na ƙasar Philippines da kutsawa cikin wani jirgin ruwan da ke tsaron gaɓar tekun China a yau Asabar.
kusa da wani tudu a tekun kudancin China, wanda shine na baya bayan nan da aka samu irin wannan lamari a cikin ƴan makonnin nan. Kasar China ta yi ikirarin kusan dukkan mashigar ruwan mai matakan muhimmanci a fannin tattalin arziki, duk da ikirarin wasu kasashe ke yi da wata kotun kasa da kasa ta yanke hukuncin cewa ikirarin ta ba shi da tushe na doka. Wani mai magana da yawun masu tsaron gabar tekun China ya ce lamarin ya faru ne a ranar Asabar a gabar ruwan Sabina Shoal da ake takaddama a kai, wanda ya zama wani wuri na rikicin ruwa da aka dade ana yi tsakanin Manila da Beijing. Jim kadan da tsakar rana, wani jirgin ruwa na Philippines ya yi karo da jirgin ruwan China da ke kusa da Shoal, wanda aka fi sani a sinanci da sunan Shambin, in ji kakaki Leo da John a cewar gidan talabijin na kasar CCTV. Daga ƙarshe, ƴan leƙen asiri waɗanda ke fakewa da sunan ma'aikata na yau da kullum an san su da sunan marasa bin doka. Tunda Rasha ta yi asarar yawancin kadarorin leƙen asirinta masu muhimmanci lokacin da aukuwar jami'an diplomasiyya da yawa daga ƙasashen yamma bayan mamayar Ukraine, waɗannan wakilan farar hula sun zama masu muhimmanci. Ƙwararru a fannin leƙen asirin Rasha sun shaida wa muryar Amurka cewa wannan shine leƙen asiri irin wannan mutane, wanda kashi 90 cikin 100 na ayyukan jami'an Rasha ke yi. Musaya fursunoni da aka yi ranar 1 ga watan Agusta, inda aka yi musaya wani ɗan jaridar Amurka da masu rajin kare haƙƙin Rasha da wani ɗan leƙen asiri, ya fallasa yadda wasu daga cikin waɗannan haramtattun suke aiki.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, har yanzu dai akan wannan batu ne na ziyarar da shugaban sojin Najeriya ya kai wa takwaransa na Niger, da yadda wasu ke kallon abin kamar daga sama, ya sa na tuntuɓi Dr. Wadana Fiyu, wani mai sharhi a Niger din, domin jin yadda yake kallon wannan ziyara.
Nace cikin satin nan shugaban sojojin Nigeria Christopher Musa ya zo ziyara a nan kasar Niger, musamman ya gana da takwaran shi General Sallau Barmo, sun tantamna sosai bisa alaka tsakanin Nigeria da Niger. A yanda muke ganin wagga ziyara tashi, muna ganin ziyara ce mai tasirin gaske, don abinda muke dubawa kun san kasan Nigeria da kasan Niger ana iya a ce dan juma ne da dan jume. Kuma lalle kam ziyarar wannan tana da tasiri, don saboda in kuka diba kasan Niger da kasan Nigeria suna da iyaka musamman ta kilometer 1,500, cewa jihohi 8 na Niger suna da border, 5 suna da border da kasan Nigeria. Kuma in kuka diba hallau yaki wannan da kasan Niger ta ke gwagwarmaya musamman bisa kan yanki na Difa, wanda sosai ma suke da alaka da Nigeria wannan yankin. Kuma Boko Haram da take annoba a Nigeria ita ce take annoba a bisa wannan yankin na Difa kenan. Lalle kam sai an gama karfi da karfe za a samu cewa a yi yaki wannan na harka wannan tsaro.
A nan kana ganin lalle za a samu aminci kuwa tsakanin su bangaren nan Niger su aminta da sojojin na Nigeria, ganin cewa a can baya an samu wata ƴar tsama inda aka kai ruwa rana?
A yanda muka san sozawa na kasar Niger, inda ba sun ɗauki abin da amana ba, ba sun bar shi ba ma ya zo, tunda cewa aka bari ya zo har suka tattauna ya zo da tamaga shi, mu ma tamaga sozawa Niger suka gamu da tashi, aka tattauna bisa kan fannoni masu yawa musamman na tsaro. Kenan muna iya mu ce lallai wannan soja na Niger sun raida, kuma da amana ne suka bada bakinsu har suka bari ya zo. Abinda muke so hallo mutane su gane, duk ɗan rudani ne suka gama wannan abin har a lokacin da aka yi juyin mulki na 26 ga shekara ta 2023, cewa wasu mutane ne suka kawo rudin abin, suke neman su nuna cewa kasan Niger ce da kasan Najeriya, alhali ECOWAS ba kasan Najeriya ce ba kadai.
Wani irin da kake ganin wannan alaka za ta haifar a tsakanin kasashen biyu, musamman ga talakawan kasashen biyu?
musamman ga talakan kasashen biyu bayan fannin ECOWAS kasar Niger da kasar Nigeria suna da alaka musamman bisa kan harkar tsaro tunda in kuka diba duka can wajen gogwarmaya da aka yi dai ne suka gamu suka yi shi tare a can cikin jihar Difa har suka samu suka yaki wannan harka ta Boko Haram na daya
to madalla Dr. Wada Nafi'u kenan mai sharhi akan al'amura a kasar Niger kada dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC kan mitoci 16 25 da kuma 31 a jamhuriyar ta Niger za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka duk sanda aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com yanzu kuma ga baba da shirin mu na gaba a dawo lafiya
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba ya ku makerin ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin zai ci gaba da kawo tattaunawar Sarfil Hashim Gumal da wani kudurre a fannin harkar jirgin sama a Najeriya Malam Usman Bala Kofar Kudu wanda ya kawo mana ziyara a ofishin mu a nan Washington DC A makon da ya gabata bakun namu ya kai mu inda yake bayani game da yadda ake gudanar da harkan hada-hadar jiragen sama a duniya da ci gaban tattaunawar
amma shi harkar jirgin sama ai budaddiya harka ce saboda zaka iya sanin me zaka samu ma kafin ma ka fara zaka iya lissafi ne zaka sani cewar idan ka dauki jirgi kaza mai capacity kaza ga burn off dinsa kaza ga payload dinsa kaza ga waye duka in ka buga lissafi zaka iya tunanin ga abin da zai fito ba wani abu ne a boyeye ba sannan kuma komai nasa yana da documents dinsa idan ma ka sai jirgi yau zaka gani a specification na jirgi za a gaya maka komai year of manufacture da komai da
duk wani abu da jirgin ne ya taba yi a rayuwa akwai bayanai da
kuma ya taba wani accident zaka sani komai zaka sani kuma if is due for check za a ga gani
za a gaya
cewar lokaci either is due for check by engine cycle ko kuma by year cewar okay daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza ya kamata a kai shi check ko kuma after the number of hours na engine cycle din is due for check
sai a je amar kamar juye yake na mu a mota mu masu motoci
ba juye bane wato shi jirgin sama yana da checks guda uku guda hudu yana da A check B check C check da D check to shi A check shine dan yan kuskurima haka ka dan yi kaman juyen ko kai topping wani mai ko kuma ka abun nan A ko duduba ina ne kake ganin ya dan slakin ya kasgara kawai to kuma kusan bi to duka wayannan mutanen mu suna yi a gida amma in aka ce C check ko D check sai ka dauka ka kai kasa ko kamfanin da yake kwararru ne akan wannan harkar sima shine za su zo su duba jirgin duk abin da suka san ya lalace sai an canza shi noti ce ta lalace sai an canza
saboda ba a son a samu
ba compromise babu so saboda haka sai a abun nan kuma yana da tsada harkar jirgin sama tana da tsada is capital intensive
to zamu ce shi yasa Najeriya ka kasa rike nata kenan
mu kuma Najeriya wato gaskiya corruption ya kana mu rikewa
wato cin hanci
da rashin hana mu rike airline tunda in kasashe irin su Ethiopia irin su Egypt duk ina gani ni ba sa'anni na bane in ana maganar tattalin arziki ko yawan mutane saboda shi yawan mutane ma jari ne to babu sa'ana a Afirka amma a ce su sun iya rike kamfanunukan jiragen su mu mun kasa to daga gare mu ne
to kamar yadda ka faɗa haka cewar mun gani kuma kowa ya gani cewar a Afirka Najeriya da yake ita ce babba amma a yanzu haka kasar Habashi ita ce take kan gaba da girman harkar sufurin jiragen sama kuma tattalin arzikinta ya ma shafi tattalin arzikinta in ce yana ma taimaka masa
na'am
to me yasa mu Najeriya ba za mu rike irin wannan abin ba dan mu dogara da shi mu kauce su bangarori da ake kokarin a kaucewa na samun kuɗin shiga
gaskiya ana so wannan ya tabbata a Najeriya gaskiya sai mun samu kwararru da kuma masu gaskiya kwarewa da gaskiya saboda an gwada kwararrun kuma gaskiya ba su gwada gaskiyar ba amma in akai sa'a aka samu abu guda biyu muka samu kwararru a harkar kuma masu gaskiya to insha Allah za mu bada mamaki saboda muna da pilots a Najeriya muna da engineers a Najeriya muna da duk wani area da ka sani a aviation yanzu a Najeriya yaran mu suna yi wa kansu training da kansu iyayensu su biya musu kuɗi kuɗi mai tsada su training din su suna nan muna da su saboda haka ba je mana wahala ba kuma yau dan Najeriya musamman ma dan Najeriya da bai fita waje yin aiki ba dan ka kirawo shi ka ba shi jirgin sama ka ba shi naira murna zai yi zai karba da abun nan zai ga cewa ka kyautata masa so ba tunanin ka je ka kawo pilot daga waje kana da pilot a cikin gida kwararru masana jirgin
ka ba su aikin yi idan ka
ba su aikin yi kuma yara matasa yanzu kamar areas din da mu musamman ma a arewa babu yaran mu a harkar aviation din ma suna nan yanzu in ka budo ka shigo da su ko dispatch din nan a lokacin da ni license dina a waje na fito ba za ka kirga mu a Najeriya ba in kaga wanda yake da license as a flight dispatcher a arewa a lokacin sai da wanda suka yi Nigerian Airways wanda aka yi musu training a Nigerian Airways
tun lokacin Nigerian Airways
manyan mu sosai amma daga kanmu da wanda ya kasan mu daidai ku ne wanda muka in ka zo ma da license ka cewa ya license flight dispatcher bare a ce ka zo da FAA American license
na Amurka ke nan hukumar kula da haka su jiragen sama
an ganka ma gefe ake da koma
saboda an san ka kware
eh hannuna kaza a dinka ai wannan FAA gare shi ai wannan license
ana mutunta hukumar su
ana mutunta ka to babu amma yanzu an waye gari yaran mu da yawa suna son su yi wannan harkar sun fito haka irin cabin services din nan da yawa shi ma ba yaran mu haka bangaren engineering yanzu su kansu engineer avionics gashi nan areas wani aerospace engineering da waye da shawararsu
wato da yanda nake fahimta akwai bangarori da dama ga wannan harka ta safarin jiragen sama da zai taimaka musamman ga tattalin arziki ba bangare ɗaya ba bangare bangarori ga sunan da yawa wannan magana ce ta kawo ni ga tunda kai magana Nigerian Airways akwai jirage da muke ganin su duk lokacin da naje airport a faɗin Najeriya an ajiye su kamar tsohon mota ta gama aiki an yi paket ɗinta an ajiye ta ina ma kuma wannan jiragen na Nigerian Airways ne kuma annan kawai an ajiye su kin zama shara
wallahi sun zama shara scraps ne wayannan yawancin su ba abin da za a yi wata rana dai ka zo ka ga ƴan gwangwan sun fasa su an sassara su an kwashi aluminium din an yi gaba amma babu wani abu da za su kuma yi yawancin su
ko da injinin su ko dubba
an cire injinan
an cire
duk abin da ka sani ai yanzu yanci in kaga irin wayannan ana zamar da su kamar wani spare part ne su masu jirgin in suna da wani a wani jirgin irin sa duk wani part da babu kuma sai a je can a kwanto
sai a kwanto a daura wancan
eh
to madalla anan ne kuma zamu datsa aya saboda lokaci amma idan Allah ya kai mu sabon mako za ku ji cigaban tattaunawar yanzu a madadin baki ɗaya ma'aikatar sashen Hausa Baba Yakub Makeri da na shirya tare da hada sauti nake sallama da ku daga nan birnin Washington DC a huta lafiya kuma a dawo lafiya
kuma da lamar tsaro da fatan an dawo lafiya yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonnin da kuke aika mana ta email sako na farko ai ya fito ne daga Shehu Adamu Rajau inda kace salamu biyoyi Hausa hakika yana da kyau a ce shugabannin mu suna tunawa cewa mu fa amana ne a wurin su kuma duk daren da dawo akwai ranar da za a tambaye su akan yadda suka rike wannan amana da aka ba su kuma rana ce da ba gudu ba ja da baya don haka shugabanni su san da sani sai sakon sanin su madattai da magaran da Isufu Maiyari madattai da Yakub mai asi Badaraka inda kuka ce salam biyoyi Hausa a wannan lokacin na tsakiyar damina a wasu kasashen mu na Afirka musamman Najeriya da Nijar inda ake samun saukar mamakon ruwan sama da ke haddasa ambaliya matakin ya shiga doji da kwalbatoci da sarrafa gudanar ruwa take cin kushe da ledoji da bola zai taimaka kwarai wajen rage matsalar da fatan mahukunta da sauran al'ummar gari za mu tashi mu bada gudunmuwar mu wajen kare garuruwa da kasashen mu daga fuskantar ambaliyar ruwan sama sai wani sakon da ya fito daga kamarar Ilyasu Yakubu daga jihar Bauchi a Najeriya namba kungiyar muryar matasan Afirka kace salam VOA Hausa muna jajantawa yan kasuwar Najeriya da ke zaune a jihar Maradi da ke jamhuriyar Niger sakamakon iftila'in rushewar katangar kasuwar su da ruwa yayi muna fatan gwamnatocin Najeriya da Niger baki daya za su hada gwiwa su tallafa waɗannan yan kasuwa da fatan Allah shi kauta na gaba sai an ji mun ku Madalla masu aro kafin mu je ga takaitattun labarai ga wannan sakon.
Tafiya sannu-sannu dai shirin manuniya na ta shimfidar share shekaru. Shirin shiga lungu da sakuna don tsamo tsarin tsibe wuru-wuru.
Ga ma'aikatan ba a ƙara musu albashi a kai ba. Amma kuɗin da ake cewa ana kashewa a kansu sai ƙaruwa yake.
Manuniya na baiwa mata damar damawa don kada ji su shiru.
Maza sun tauye haƙƙi sun hana walwala kuma ba kowa ba sai in ce miki gwamnati.
Shirin manuniya kan bibi ba a san yadda magabata suka yi siyasa a shekaru aru-aru.
An daure ni shekara biyu aka bi ni da fahim sun ce na banne ku a yafe min nace a maida mu wanda ya aiko da kuɗin.
Idan ta kai daga kuma mukan dangana da masu manyan kujeru.
Dole mu faɗa wa shugaban ƙasa cewa kundin tsarin mulki fa ya ba mu dama mu tsige ka.
Ku ci gaba da kasancewa da shirin manuniya na sashen Hausa muryar Amurka duk karfe 6 safiyar Juma'a don jin yadda muke tsage tsantsar tsabar gaskiya uru-uru.
To madalla da haka muka zo ga gaba ta ƙarshe wato labarai a takaice.
Hukumomi a Najeriya sun ce an shafa makonni ana ambaliyar ruwa ta kashe mutane kusan 200 a fadin kasar. Hukumar kula da bala'o'i ta Najeriya ta bayyana a cikin wata sanarwa da ta fitar na Juma'a cewa ambaliyar ruwan ta kuma lalata gonaki hektar 107. Lamarin da ke ƙara yin barazana ga samar da abinci musamman a yankin arewa mai fama da bala'in. Najeriya na samun ambaliyar ruwa a kowace shekara saboda rashin bin ka'idojin muhalli da kuma rashin isassun kayayyakin more rayuwa. Wani farmakin haɗin gwiwa dakarun Amurka da Iraki suka kai ya kashe 'yan ƙungiyar ISIS 15 a yammacin Iraki. Yayin da sojin Amurka 7 suka samu raunuka a yayin farmakin, in ji babban kwamandan Amurka CENTCOM a jiya Juma'a. An kai harin ne da safiyar ranar Alhamis wanda ya sanadin mutuwar 'yan ta'addar ISIS 15 ba tare da wata alama da aka samu ta asarar fararen hula ba, in ji CENTCOM a dandalin sada zumunta na X. Yau Asabar na sojin Isra'ila ta ce an kashe wasu Falastina biyu cikin dare a lokacin da suke shirin kai hare-haren mamaye a yammacin gabar kogin Jordan ta mamaye, inda wani farmakin da Isra'ila ta kai ya shiga kwana na hudu. Ƙungiyar Hamas ta Falastin, wacce harin da ba a taɓa ganin irinsa ba ranar 7 ga watan Oktoba a kudancin Isra'ila, ya haddasa yakin Gaza, ta fitar da wata sanarwa inda ta yaba da harin da aka kai a kudancin gabar kogin Jordan, inda ta ce ya zo ne a wani lokaci mai muhimmanci da sojin Isra'ila suka matsa lamba tare da kai farmaki a arewacin yankin.
To madalla an gaida Sarfilu da takaitattun labaru da ma labarin baki daya na saro da haka za mu naɗe tabarmar shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma can idan Allah ya kai mu da daddare wato 9:30 agogon Najeriya, Niger kamar da Chad wato karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim da ya ce ni gabatar da shirin. Sai Baba Yakubu Makeri da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Hawa Sharifi muku fata alheri daga nan birnin Washington DC sai an ji mun ku.